بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan marece na alhamishi a yau muna takwas za a ce ko bakwai ga wata na al-muharram kenan takwas a lissahin duniya gaba daya bakwai kuma a lissahin nijar a wata na farko shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 28 din watan 9 miladiya ta 2017 a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Umar bin Khattab radiyallahu anhu da izinin Allah wannan zai zamanto darasi na 6 a cikin littafin sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifar aywa kenan darasi na bako insha Allah kenan a cikin littafin sifar sallan manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi min at-takbir tun daga kabbar al-haraba ila at-taslim har zuwa sallama ka annaka taraha kamar kana ga sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sati da ya gabata mun yi maganganu akan abubuwa kamar haka na farko daga cikin su tarifin sallah me yake cewa sallah bayani ya riga ya gabata akan haka bayan shi muka zo muka ga irin falala da kima da daraja wanda sallah take da a cikin addinin musulunci kasancewarta rukuni na biyu daga cikin rukunai guda biyar na addinin musulunci kuma sallah ita ce farkon abinda Allah subhanahu wataala zai bincika a bangaren da ya shafi ayyukan bawa dukkan aikinka dosiye na kaza gashi nan na kaza ma gashi nan na kaza ma gashi nan malaf da za a fara dokowa dosiye na farko da za a dokowa bincika ita ce sallah idan sallan nan ya zamanto ta gyaru ta inganta sallah ce lafiyayya an yi kokarin kwatanta ta da sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to a wannan lokaci bawa ya tsira sauran ayyukan shi gaba daya ubangiji subhanahu wataala zai mai afuwa ya kasance aljanna ce makomin shi amma idan aka zo aka bincika sallah aka ga an samu tasgaro a cikin ta sai ubangiji ya ce mala'iku ku duba wannan bawan nau'iya da wasu nafiloli da yayi wannan sallah na nafila idan akwai sun karbu sai a doko sai a cike gurbin farillan nan idan kuma babu to a dalilin sallar ka bata yi ba dukkan sauran aikin ka sai an maka binciken kwak shine suke cewa yawo tubula sara'ir ranan tonon asiri to irin wannan hisabi kuma duk wanda aka ma a cikin mu ba wanda zai kai labari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bintu as-siddiq yake ce mata man husiba uzdiba duk wanda aka mishi kokonto a cikin hisabi to tabbas sai an mishi azaba kaga kuma kai da kanka in ka tsaya ka dubi na tambaye kai na tambaye kanka kika tambaye kanki zamu ga irin haka lalle tabbas da wahala a ce ga wani wanda zai binciken kwaf ya kai labari da wahala daga kenan mu yi kokari matuƙa mu ga cewa sallar nan ba ta muhimmanci ya zamanto tana kama da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba kawai mun tashi mun ga ana yi mu ma sai mu safa mu yi gaba ka tsaya ka karance ta yaye kabbar al-harama yaye ruku'i yaye taso daga ruku'i me yace a cikin ruku'i me yace a cikin sujada ya ake sujada ya ake kaza wannan wajibi ne mutum ya koye shi wajibi ne sama da yanda kake neman duniya kake neman abincin da zaka ci wannan karatun yafi zamantowa wajibi sama da daukan duniya da kake tarawa to amma abinda ba komai ba sai muka maida shi komai abinda yake komai ko muka maida shi ba komai ba shine Allah yake cewa kalla bal tu'siruna al-hayata dunya kalla bari dai tu'siruna kuna fifita hayata dunya rayuwa ta dunya sai ga mutum baya kasa a guiwa idan karatu ne zai je karatun da zai samu matsayi marmuq ya rika samun ratibi mai karfi idan haka abin da ya shafi kasuwa ce baya wasa amma abin da ya shafi neman sanin ya za a bauta ma Allah to a lokacin za ka ga kasala za ka ga hali na rashin kulawa kai ka ce addinin nan ba dora wa mutum shi ba kaf a cikin lokutan ka awa 24 baka da minti 10 zaka zauna ka koyi addini to wannan kuskure ne wanda iya da kyau mu gyara shi idan ba haka ba kuma nadama zai biyo baya gaba ta gaba za mu tashi akan ta kafin mu shiga cikin littafin insha Allah ita ce ala man tajibu salawatul khams sallar farilla wajibi ce akan wa to shine malam Muhammad Sa'id Bazmul yake cewa tajibu ala kulli muslimin ita sallah wajibi ce akan dukkan wani mutum musulmi kenan wanda ba musulmi ba za zaman to dole akan shi a so ake ya musulunta an yi sufukun sallar ta zaman to dole akan shi sallah kuma tana zamanto wajibi akan mutumin da aka dora mushi yauni bi ma'ana mutumin da yake ya balaga namiji ko mace wannan balaga kuma ba mace sai ta yi aure ba za ta ce ta balaga saboda akwai wata dabi'a mara kyau za ka ga yarinya ta ce ta sheki ayanta yarinya ta sheki Aisha da ga dama a matsayin shi na saurayi a matsayin ta budurwa tana ga sallah ba za ta kula da shi ba azumi ba za ta cika shi ba kaza da sauransu ne wai da zimmar ce ai ba a mata aure ba ko kuma a ai ban yi aure ba to daga lokacin da alƙalami ya hau kanka shekara 12 13 15 da wahala da take ta wannan wuri to daga lokacin kuma Allah ya wakilta maka raqibun wa atid kiraman katibin wasu masu wasu mala'iku ne masu rubutu za su rika rubuta duk abin da kai na aikin daidai kuma za su rubuta duk abin da kai na aikin ba daidai ba to kenan sallah tana zamantowa wajibi akan mutum musulmi wanda aka dora mushi yauni kenan wanda ya balaga balaga kuma malamai suka ce ana gane ta hanyoyi kamar haka idan mutum ya shekara 15 wani kuma yana balaga sai 13 wani ya balaga sai 13 la sai mata to almuhim dai shekara shekarun ka in sun kai ko kuma ya zamanto a wani alama daga cikin alamomi na balaga sun kama ka ala sabilil misal kai ne kai mahalkin ka kwanta sai kai mahalkin kaman kana tarawa da kiyamaci mahalki wanda aka yi mashhuri dai sananne to daga wan daga ran da kaga wannan abu ko kuma ce ita tai wannan mahalkin daga ran ta balaga duk abin da tai ba a daga mata kawa ai shine Allah yake ba da labarin mutanen banza idan ka je gobe kiyama za su rika cewa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne wanda bai bar laifi babba ba bai bar laifi karami ba sai da aka kidaya shi a cikin wannan littafi to duk abin da mutun yayi daga lokacin nan ana nan ana rubuta mushi idan ka san kai wata kasassafa a cikin rayuwarka to kai kokari ka tuba kai kokari ka tuba tun a lokacin da kake da damar ka tuba abu na gaba na uku bayan shekaru da mamaliki akwai abin da ya shahi gashin da ke mutuwa mutum a hamata suka ce shi ma iya cikin alaman balaga idan misali ko da mamalikin ba ka yi ba kuma shekarun ka ba su kai haddul shekara 15 ba amma dai sai aka ga hamatarka ta yi gashi to alama ce akan cewa ka balaga haka kuma alama ta gaba suka ce gashin da ke mutuwa mutum a saman mara gashin mara shi ma alama ce daga cikin alama na balaga da sauran maganganu wanda malamai suka yi kenan idan dai mutum ya kai wannan matsayi to sallah ta zama wajibi akan shi shine malai yake cewa namiji yake ko mace namiji ko mace duka ɗaya ne haka kuma bawa ne kake ko kuma ɗa a matsayin ɗa kake ko kuma bawa kana matsayin ɗan bulaguro ne ko kuma kana matsayin ɗan zaman gida kana matsayin marar lahiya ne ko kuma kana matsayin mai rashin lahiya kana matsayin zama lahiya ko kuma kana cikin yaƙi duka waɗannan halayen gaba ɗaya sallah ba ta sauka a kanka musulmi wanda aka ɗora wa yauni namiji yake ko mace bawa ne ko kuma ɗa mai zama a gida ko ɗan bulaguro marar lahiya ko mai lahiya haka ko mutumin da yake zaune a cikin hali ba na yaƙi ba ko kuma wanda yake cikin yaƙi a kowane hali sallah ba ta sauka a kanka hatta da mutumin da ke cikin gumurzun filin yaƙi yana cikin jihadi kaga jihadi na shi ma aiki ne na ubangiji ko uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir suma wajibi ne akan su yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin zai zo anan gaba idan hilin ya rinca bi fa inna ma hiya at takbiratu wat tasbih kana cikin kana hudda kanka kuma kana Allahu Akbar kana karatu Fatiha Allahu Akbar kai kadarta a zuciyarka kai ruku'i subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi ka taso sami Allahu liman hamida kuma kana cikin yayi duka waɗannan halaye kenan salla idan ba ta sauka akan mutumin da yake cikin wannan halin ba ina ga mu da muke zamne a yanzu tankarkar ba rishin lafiya babu abin da ya shafi bulaguro babu abin da ya shafi yaki haka kurum lafiya lau dalilin kana danna salula kana WhatsApp ko kuma kana Facebook ko kuma kana kallon wata film a cikin ordinator ɗinka ko kuma a cikin tele sai ka bari salla ta wuce sai can lokacin da kaga dama sai ka tashi ka yi ta kana tsammanin Allah zai karba idan ya zama to mutumin da yake hilin yaki jihadi yake aikin Allah yake yi amma ba a sake mishi sallah ba kai kuma da kake zaune haka nan to malai yace yajibu alaihi ada'u khams salawatin fil yawmi wal layla waɗannan kenan duk mutum musulmi wanda ya hada waɗannan abubuwan gaba daya kenan sallah ta zama to wajibi akan shi sallolin nan guda biyar ya yi su a cikin yini da dare saboda akwai wanda ake yi da safe da rana akwai wanda kuma ake yi da dare kaga yanzu misali irin sallar magruba da sallar isha'i da watakila ko sallar asuba to za su iya shiga cikin sallar dare wancan su kuma za su iya shiga cikin sallar da take ta rana malai ce wa hadhihi salawat al khamsu hiya al wajibatu bi haqqi al islam waɗannan salloli guda biyar wajibi ne a bisa haƙƙin musulunci bayan za a aikace kai musulmi ne ko baka sallah ko za ka ji ya mutum ya tasibu ila islam yana jingina kanshi zuwa ga musulunci amma sai ka samu wani sallolin baya yi ko kuma sai ya ga dama zai sallar ko kuma a ya bar su gaba ɗaya su taru in ya zo gida sai ya hada su gaba ɗaya tun daga sallar azhar har zuwa sallar isha'i da hujjan cewa wai aiki yake bayyana dama na yabo ta ma Allah kamar zai ƙara Allah da wani abu wajibi ne kenan mutum ya kula da waɗannan salloli guda biyar malaka ta fa ma zada alaiha fa huwa tatawwu duk abin da ya karu akan waɗannan salloli guda biyar menene nafila ce banda asuba azhar la'asr magruba isha'i duk wata sallah wanda ba ita ba nafila ce mun gane kenan dukkan wata sallah nafila ce in banda waɗannan salloli guda biyar dalili akan haka hadisi Talha dan Ubaydullah yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli najd wani namiji yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin dan kasar najd ne sa'irar ra'si bi ma'ana intashara ash-shaybu fi ra'sihi to idan kace sa'irar ra's mutumin da hurhura ta gujuro a cikin kanshi kenan zaman to kanshi ko ina hurhura ce wasu kuma suka ce a sa'irar ra'si abinda ake nufi da shi shine mutafarriqu sha'r mutumin da gashin shi ya warwatse yayi burwatsai kenan da shi wannan mutum da alaman bulaguro tare da shi yusma'u dawiyyu sautihi wala yufqahu ma yaqul ana jin ƙara na muryar shi amma ba a fahimta me yake wani kamar kana jin ƙarar kana jin wani mutum yana ihu yana magana amma kuma baka jin me yake faɗi hatta dana har sai da ya kusanto ya ƙara matsowa fa idza huwa yas'alu an al-islam wannan mutumin ashe tambaya ne yake akan musulunci miye musulunci me ake nufi da musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da amince Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yake cewa khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar a cikin dare da yini waɗannan ana ilga su daga cikin ayyukan musulunci fa qala sai wannan mutum yake cewa fa hal alayya ghayruha shin wannan banda waɗannan sallolin guda biyar akwai wani abu a sama kaina qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi la a illa an tatawwa sai dai in kana so kai tadawwu'i kenan kai nafila amma waɗannan guda biyar din su ne Allah ya farlanta wanda in ba kai ba Allah zai tambaye ka kan su an gane kenan duk wata sallah wanda ba waɗannan guda biyar din ba nafila ce nafiloli guda huɗu za ka yi kai sallar azhar da guda biyu zaka yi bayan da da wanda zaka yi kahin al-asr da wanda zaka yi bayan magriba da kahin magriba da bayan isha'i da su rak'atan al-fajr da su tahiyatul masjid da sauran su wannan duka nafila ne to shine yake cewa waɗannan guda biyar shin akwai wata sallah akai na banda su manzo Allah ya ce a'a sai dai kai nafila to su kuma nafila ne su da muhimmanci sama bina'i akan abinda aka faɗi dazu na cewa in farillan ta samu tasgaru da me ake cika ta da nafila kenan in kace a kai akan farilla kadai zaka tsaya sai aka je kuma farilla aka samu matsala a cikin ta kaga zuwon ka kenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzalla sai yake ce mishi bayan salloli guda biyar wasiyamu ramadana da azumin watan ramadan qala sai wannan mutum yake cewa fa hal alayya ghayruhu shin akwai wani abu na daban na azumi banda azumin watan ramadan akaina qala sai manzo Allah yake ce mushi la a illa an taqawwa sai dai kai azumin nafila yanzu misali irin tasu'a da ashura da za a yi cikin yan kwanaki kadan masu zawwa kaga duka wannan azumi ne nabi nafila ce azumin farilla shine azumin watan ramadan to shine yake cewa zan iya wani akwai wani azumi akai na banda wannan sai manzo Allah ce a sai dai azumin nafila قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه مازال انبتا مشي الزكاه سي yake cewa hal alayya ghayruha akwai wani abu a saman kaina banda zakka wanda ya kamata in hudda a cikin dukiyata qala la mazal ya ce mushi a illa an tatawwa sai dai kai ne sai dai kai sadaka kenan wannan idan baka yi ba Allah ba zai kama ka da laifi ba amma ita zakka in baka hudda ba to Allah zai kama ka da laifi ko ba haka ba a cikin hoton tawo Allah ke cewa yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun qala sai yake cewa fa adbara kenan Talha yake cewa fa adbara ar-rajul sai wannan mutum ya juye baya wa huwa yaqulu yana cewa kenan bayan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayoyi salloli biyar azmin ramadana da abin da shahi zakka yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqusu sai wannan mutum ya juye baya sai yake cewa na rantsa da Allah bazan kara ba akan haka ko bazan rage ba salloli biyar yayi sall azumin watan ramadana zai kaza zai abinda yake na farilla amma wanda ba shi ba ba zai kara la azidu ala hadha wala anqusu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da wannan mutumin ya faɗi wannan maganar sai annabi Muhammad tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yake cewa aflaha in sadaqa ya rabauta ya tsira in ya gaskanta abin da ya faɗi in ya tsaya akan farilla kadai ya jajirce to da izinin Allah mutumin da aljanna ne kenan wajibi ne mutum ya kula akan waɗannan salloli guda biyar wanda wajibi ne akan ka kai su akan lokacin su a saman karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin malumai na Andalus Spain ana kira shi da suna Ibn Hazm al-Andalusi wani daga cikin maluman fiqhu ne fitattu wanda ya rasu shekara hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 456 shi ya hakaito wata magana daga malumai magana kuma tana cikin al-muhalla littafin shi ne sananne al-muhalla ibn hazm al-andalusi a cikin mujalladi na biyu fajna 228 yake cewa la khilafa bainal umma anna as-salawat al-khams fardun babu sabani a tsakanin al-ummar duniya kan cewa salloli guda biyar farilla ne man khalafa zalika fa kafir duk mutumin da ya saba akan haka to kafiri ne to amma yanzu ka duba yadda ake wasa da sallah mutum ko yana zaune a majalisi dan wani hirar ake na banza kare bar shi yana ji ana kalkamata salat zai tashi saboda abinda bai taka kare kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara yarjejeniya da alƙawarin da ke tsakaninmu da kafure da bambanci ita ce sallah manzo Allah ce duk wanda ya bar ta ya kafir ko kuma ka riƙa yin wasu salloli ba ka yin wasu salloli wannan kenan magana da Ibn Hazm al-Andalusi ya kawo a cikin littafin shi al-Muhalla haka dalili akan cewa sallah tana zamantowa wajibi ne akan mutumin da aka dora mishi yauni na shari'a kenan aka ba sallah ba farilla bace akan yaro dan karami, sallah ba farilla bace akan mutumin da yake mahaukaci ne, sallah ko ba farilla bace akan mutumin da yake cikin barci. Mutumin da yake barci da mutumin da mutumin da mahaukaci ne da mutumin da yaro ne karami, wannan babu alƙalami akan su. An gane babu alƙalami akan su kamar yadda yazo a cikin hadisin al-Aswad. Ya zo da hadisin haka kuma as-siddiqatu bintu siddiq ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wal abiha take cewa alin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man za Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yake cewa rufi'al qalamu an thalathatin an dauke alqalami na rubuta lada da zunubi kenan ba za a rubuta musu zunubi ba waɗannan mutanen guda uku alin na'imi hatta yastayqis mutumin da yake barci har sai ya falka mutumin da ke barci har sai ya falka misali kai da ka kwanta da dare da niyyar zaka tashi sallar asuba kawai sai wani kazamin barci yazo barci yazo lullube ka kana barci sai midi ka tashi safiya ta waye sai 12 rana sai ka falka kaga ana dabda ne ana dabda sallar asuba to kai lokacin nan da ka tashi shine lokacin sallar asuba kuma idan ka yi ta za a baka ladan wanda ya yi ta a lokacin sallar asuba a lokacin da kake cikin barcin nan alƙalamin ne ya sauka a saman ka amma fa ba irin ka cika dare ba ƙarhe 2 ƙarhe 3 ƙarhe 4 an fara kiran sallar fari kurum sai ka nemi ka kwanta ka ce wa anin na'imi hatta yastayqis ba da kai ake ba kai dan sakaci ne da ganganci kiran kar mutum ya dogara da wannan ke ki dokan abin da ya kamata a ce ya doka na shiri kawai ka je ka kwanta ko kuma kai wasu abubuwan da za su shagaltar da kai sai can bayan lokaci ya zama toka tashi ka ce hukuncin ga hukuncin mai barci ne a na biyu daga cikin su wa anis saghiri hatta yakbura mutumin da yake yaro ne dan karami babu alqalami na a rubuta mashi zunubi har sai ya girma wa anil majnun haka kuma mahaukaci mutumin da hankalin shi ya gushe shi ma hatta ya'qila aw yufiq mutumin da yake mahaukaci ne har sai hankalin shi ya zo ko kuma ya warke to a lokacin misali mutum ne wanda yake yana hauka amma haukan shi tashi tashi misali kaga cikin sanyi da yawa daga cikin mutane za ka ga wasu wanda Allah ya jarrabe su sai hankalin ya gusa ka gan shi cikin datti da kaya mahaukaci ne mara kuma sanyi yana tahiya sai ka hankalin shi ya dawo to kaga idan hankali ya dawo sallah ta wajibi ce akan shi idan kuma irin wannan yanayin ne ya zo na ya shiga cikin hauka to babu sallah akan shi kuma in Allah ya bashi sauki ba zai rama ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya korawa da sai abin da za ta iya to aw yufiq ko kuma ya zamanto ya warke gaba daya ya warke a ce da mahaukaci ne amma yanzu mai hankali ne to wannan daɗin ta wuce danta yanzu kuma a cikin hankali yake kenan idan bai sallah ba za a rubuta mishi zunubi to kusan waɗannan su ne maganganu da malamai suka yi akan mutanen da sallah ta wajaba akan su bi ihtisabin shadid gaba ta ƙarshe wanda sai mu shiga cikin littafin insha Allah ta'ala shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa muru auladakum bis salati li sab'in ku umurci ɗiyanku da yin sallah idan suka kai shekara 7 ku umurce su da yin sallah idan suka kai shekara 9 shekara 7 Amru dan Shu'aibu daga baban shi daga kakan shi kaji dangane mai kyau kuma wannan dangane da kaji an ce an Amru ibn Shu'aib an abihi an jaddihi to wannan hadisi ne ingantacce haka malaman musallahu hadisi suka ce daga kaji wannan dangane to dangane ne ingantacce ba shakka akan shi Amru dan Shu'aib shi kuma daga baban shi baban nan shi kuma daga kakan Amru ya juyo kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yake cewa muru auladakum bis salati ku umurci ɗiyanku da yin sallah wa hum abna'u sab'in sab'i sinin suna masu shekara guda 7 danka in yi shekara 7 to ka rika umurtar shi wani kai sallar asuba wani kai sallar azhar wani tashi kai alwala mutai masallaci ai sallar al'asr ka rika umurtar shi saboda kar ya taso a gigice saboda wani masallin larabawa wani karin magana suke cewa man shaba ala shay'in shabba alayhi abun akan abunda ka taso to akan shi zaka tsufa suka ce kullu ina'in bima fihi yandahu duk makayi da abunda ke cikin shi yake kafafa to idan zaman to ka karantar da danka sallah tun ya shekara 7 to wannan shine umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zarta 7 8 9 10 kuma baya sallah manzon Allah ya ce wadribuhum alaiha ku buge su akan ita sallar din ba su yi ta ba wa hum abna'u 20 idan suka kai shekara 10 dan kai kai shekara 10 baya sallah kai ta kokarin ya za a yi sallah idan kaga gargadin da kaza baya mushi to ka sa mushi ka sa mai duhu wannan shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma wa farriqu bainahum fil madaji'i ku raba wajen kwanan su su iya na ku sun kai shekara 10 wannan hadisi malamai sun zakulo abubuwa da dama a cikin shi masu rubuce-rubuce na abin da ya shafi karantar da dan adam ilimi suka ce babu lokacin da kwalluwar dan adam take zama kamar mayan ƙarfi sama da iya shekara 7 idan yana shekara 7 to kwalluwar yadda ka san mayan ƙarfi kamar kawai ta saki da zo daga ta saki abubuwa daga ko'ina kawai kafte take kamowa take tana sawa idan ka umurce shi a wannan lokaci da izinin Allah za a yi da jaya haka kuma a bangare na biyu kenan abinda zaka umurce shi da shi ka umurce shi da yayin sallah iyar shekara 7 kuma ka riƙa kokari idan san samu ne ka riƙa zuwa masallaci da shi saboda ya saba sallah a cikin jama'a kai da zaman to wani kai sallah iyar shekara 10 ya ce maka yayi a ina kai a cikin ɗakin mamma to kaga akwai matsala ka riƙa hutowa da shi masallaci idan da dama kenan ya koyi yin sallah a cikin jama'a to kuma anan akwai wata al'ada wadda muka saba wadda ba tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bace ba misali yanzu sai wannan namazi ya ga wani yaro ya shigo sai a kore shi amira can ba haisi ta ihu suna dariya suna ta shuyi shi idan yara sun zo masallaci kulawa ake ba su in kuka kore su na su dai yaro ya zo masallaci ka kore shi ya je tsaya saman titi idan ka kore shi daga masallaci to zai ta yi inda kuma bai kamata a ce ya tafi ba sayu su ake a jiki a kula da su a ba su kulawa kaza ake ba a kaza shi ma da kai shi lesson ne karantarwa ce idan suna da yawa kurarraba su tsakanin ku a cikin sauri wanda sai sa ba za su yi wasa ba amma kun dunkula yara a waje guda sai da suna ta shuyi shi yaro idan ya shigo masallaci kula ake ba shi kenan a sa mashi wuri ya tsaya shi ma kuma a sa shi cikin jama'a saboda iyara tare da abokin shi za su yi wasa ko za su yi wani makamancin wannan manzon Allah ya ce wadribuhum alaiha wa hum abna'u 20 kuma ku musu bulala idan suka kai shekara 10 kenan bulala tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake saita dan adam idan ya karkashi gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hatta su wanda suke gabe kamata a yi bugun ba su sun komo daga rakiya a yi bugun sun komo daga rakiyar ka a yi bugu yanzu suna so suke a yi bugu hatta da yammacin duniya sai a bar yara su yi ta shiriri ta su yi abin da so ga dama yanzu a cikin makarantu misali primar ka gaba za a bi yaro ba idan kana yin kudin bugun yaro in baka yi hankali ba za ka tare a gidan kasu saboda suna da mahkamarsu mai zaman kanta wanda take kula da haƙƙin yara da mata to alhali kuma iya cikin karantarwar addini kamar ba a ce ba kawai a kama yaro a kishe shi a kamar itar ne kamar shi nasiha da gargaɗi da faɗakarwa da wani to akwai kuma yaron da ba zai duk wannan ba zai saurare ka ba sai ka tsala mai bulala to sai ka tsala mushi bulala saboda daidaito kuma bulala har ƙato ma gyara yake Allah ke cewa azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin Allah ya ce mazinaci namiji ko mace wanda ba su da aure in aka kama su yin zina a musu kirko 100 Allah ce kuma wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun kar da tausayi ya kama ku wajen Yusuf bulalan nan a samu wani mai ƙarfi to kaga wanda ya kai mutumin haddin mutumin da har zai abin da ba daidai ba na fasikancin zina kuma addini yayin umarnin cewa a mushi bulala to mu mun yarda 100% cewa kirhon na iya da amfani wal yashhadu azabahuma ta'ifatu minal mu'minin a dan gayyato wasu daga cikin masu imani ma su zo su tsaya a kama namijin amin 100 idan ma a mata 100 yana da fa'ida kuma je kaka kara in ka isa ko da zaka yi zaka rika tana kira kan nan kirho 100 to yaro idan ya kai shekara 10 baya sallah aka kwatanta mishi aka mishi nasiha duniyar da yake saurare to a dan fata mishi rai a samu bayanin da shi dan zara shi kadan yana yi wa dalilin haka sai da Allah ya karkato da shi manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama duk abin da yake hadi wahayi ne daga ubangiji subhanahu wataala shi kuma Allah ya yi mu sanin karan kanmu da kanmu kai da kai da kasan waye kawai dai shakal ne kaka ka san huskanka da sauran abu awwar suke cikin jikinka mi ka sani a ciki ko kashi ɗaya cikin miliyar ba ka sani ba sina'a da aka yi ta ƙwaƙwalwarka kaɗai ilimin mukan da suke ciki da irin abin da ubangiji subhanahu wataala ya zuba na ɓangaren da ya shafi halitta ko kashi ko ɗugo ɗan ƙarami a cikin miliyar ba ka sani ba to shi wanda ya halicce ka ya raka baka ya ajiye ka a cikin wannan duniyar ya ce ka rayu sai ya ce ga hanyar da za ku bi ya zama to muku mahuta a ɓangare kaza sai ka ce a me ka sani kai ku yi doka yau gobe ko warware ta ku yi doka a zo a rubuta ta a zo a yi ta cacan baki wani yana ca shi ne akan daidai wanda ya saba yana ca shi ne akan daidai wanda kuma ya bi abin yana ca shi ne akan daidai kuma duk wanda aka saurara sai a ga shi ma iya da wani nau'i na gaskiya Adam ya isa rubuta doka marhuwa wahai Adam dan mutum yana cikin cika da tumbatsa da jijji da kai da dage da tagadu rusi minti ko segon ɗaya yayawa za ka shi a ƙasa ayi daina wayo Allah kuma shine zai tsaga maka yanda ya kamata ku rayu wannan aikin ubangiji subhanahu wataala ne shi yake shari'antawa to a cikin shari'ar ubangiji bulala tana da amfani sosai kuma tana sa mutum ya daidaito da izinin Allah ladabi na uku da wannan hadisi ke karantar da mu shine wa farriqu bainahum fil madaji'i idan ƴaƴanka suka kai shekara 10 to kai kokari ka raba musu makwanci lasiya ma maza da mata amma kowa bangaren shi idan akwai hali kuma mazan ma kowa da shugaban shi ba haka ba kawai yara sun kai shekara 10 gaba ɗaya a zo a musu zubin dankali wani saman wani wannan bai daga cikin tsarin karantarwa addini ka malam addini musulunci wallahi in zamu bi shi duk wannan bala'in da wayo Allah da muke ciki da mu kike shi ba komi a tsare yake a dakkake wanda kuru in kuka bi shi to shikenan hukun huta amma sai dan da mai ce a tsari ne wanda ba ruwan Allah ko ba ruwan Allah cikin rayuwata wannan rayuwata ce ni to ga hiri ga mai doki sai kai suko a ga inda zaka tafi Allah kiyaye to iya cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan ka karawa musu wajen kwana kar ka bar su haka nan azbe gaba daya kuma ko da Allah ya karanta maka talaka ne kai in dai akwai hirin da zai dauke ku to ko a mishi shi ko da tabar ma ce zaka sayo musu irin wannan tare da kankana ko karto ne za su rika shin kuɗa a sama kowa a mishi kuɗin shi ai haka ne shine zaman lafiya in kuma ba a yi ba za a ga abin da ba so wannan kenan akan abin da ya shafi umurtar yaro da yi sallah hadisi na biyu hadisin Abdul Malik dan Rabi' dan Sabura daga baban shi daga kakan shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce allimu sabiyya salata ibna sab'in ku koya wa yaro dan shekara 7 sallah wadribuhu alaiha ibna 10 kuma ku bashi kashi a kanta in bai yi ta ba in ya kai shekara 10 kenan ka sa iyanka gaba
ka koya musu yanda ake sallah to babbar matsalar zaka samu wata kila shi ma da kai shi kogan bai yi sallah ba shi mai gida mahaifin ba ta iya shi mahaifin bai iya to kaga dole sai a samu matsala to wajibi ne mutum ya koyi ibada addinin ka dole ka koya ba sai ya sallah yanzu a cikin ayyukan da ake na musulunci babu kusan wani abin da ya rage mana da muke kafafa da shi wannan sallah wani hadisi Imam Tirmidhi Allah ya mishi rahama wanda ya rasu shekara ta 279 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa alaihi al-amal inda ba'd ahli al-ilm wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq wannan magana akan shi ne ma'abuta ilimi gaba ɗaya suka ta yi akan yaro in yayi shekara 7 a koya mishi sallah in yayi shekara 10 baya sallah a bashi kashi wannan malaman ilimi gaba ɗaya aka saka Ibn Hazm al-Andalusi a cikin littafin shi da Al-Muhalla ya ƙara hakanto ya ƙara kawo ta magana yake cewa mustahabbi ne yaro in ya kai shekara 7 a koya mishi sallah an yudarraba alaiha a karantar da shi akan yayin da ake sallah tun daga tsarki yanda ake alwala yanda ake kabbar al-harama yanda ake kaza yanda ake kaza kenan yaro kaga sai koyi sallah tun daga cikin gidansu yace cha fa idha balagha 10 sinin udiba alaiha in kuma ya kai shekara 10 baya sallah to sai a ladabtar da shi sai a koya mishi ladabi kenan shine mai kurhu wannan kusan sune shimfida a game da abin da ya shafi wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifatu sallama zalla sallallahu alaihi wasallam daga kabbar al-harama har zuwa sallama kamar kana ganin manzon sallallahu alaihi wasallama wannan kenan insha Allah kenan sai mu shiga cikin littafi malaka to ya kullu musannifu kitab sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam istiqbalul ka'ba istiqbalu al-ka'ba abu na farko da malam ya fara da shi kenan ya bar magana akan abin da ya shafi inda za ka yi sallah da tsarki da ya kamata ka yi da abin da ya shafi ko shi su mu tuwahin da ya kamata ka sanya duka malam ya bar su alwala da sauransu shi kawai zai magana daga lokacin da ga kanan ka tsaya za ka yi kabbar al-harama ina za ka fuskanta daga nan ya fara to shi kuma akwai hadisi ingantacce wanda manzon Allah yake cewa idan mutum ya inganta alwala shi yayi sallah sallah mai kyau ya koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar shi to wannan mutumin yana da alƙawarin gina aljanna to amma kai ne an samu matsala tun daga kama ruwa aka zo aka samu matsala a bangaren da ya shafi alwala baka iya alwala ba irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da alwala samu tun shekara 30 na sallah in yayi alwala sai da kuma baya kai hawaye saboda sai ga abun kwata-kwata basu da alaka da yadda manzon Allah ya karantar da shi yadda yake yi ce an jima ana yi haka muka tashi muka ga ana yi haka aka saba wannan duka ba hujja bace a wajen Allah kawai ga yadda manzon Allah ya wannan shine hujja me yasa kai kaza a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza kuma ya yi kaza wannan shine hujja ga yadda Allah ya ce ayi ba an jima ana yi to shine malai ce istiqbalul ka'aba fuskantar al-ka'aba kenan mutum ya fuskanci ka'aba lokacin da yayi tsarki yayi alwala ya kare ya samu wuri wanda addini ya bada dama a tsaya ayi sallah a cikin karatun ku na rasudu kenan da izinin Allah za ku zo ku karanta inda ya kamata mutum ya tsaya ayi sallah za ku zo ku karanta alwala kenan duka a can za ku gansu da izinin Allah kenan fuskantar al-qibla kenan bayan ka kammala waɗancan abubuwan gaba daya yanzu fuskantar al-qibla istiqbalul ka'aba fuskantar ka'aba a karakanta anan al-shaykh bazmul yayi maganganu ya kawo maganganun malamai daban-daban za mu karanta wani kaso kadan daga cikin sai mu bar sauran malike cewa hadha alladhi zakarahu al-shaykh wannan abinda shaykh albani ya ambata na istiqbalul ka'aba yake cewa annar rasul sallallahu alaihi wasallam kana yastaqbilul ka'aba yani jihatal ka'aba mazalla yana fuskantar bangare na Ka'aba a lokacin da yazo sallah wa zalika fi salatihi sallallahu alaihi wasallam fil madinati kenan inda Ka'aba take misali yanzu kuna kasashen da suke gabas da Saudiya da Makka kaga in za ku sallah na kallon yamma mu kuma da makka take mana gabas in za mu sallai da Allahu kalla gabas to yanzu dole ta za ai sai an yi bincike a gane ina ne inda in na tsaya na kalli gabas daga wannan setin inda nake sai na seto Kaaba a kawai jiha ta na kalla al jihatu bi ma'ana wannan bangaren kawai bangaren gabas halas in aka ce sai ka daidaito Kaaba ai kaga abin zai wahala to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake Madina kawai bangaren da ya shahi inda Makka take kawai yake kallo ba dole a ce sai ka seto dakin shine malaki hadiya na yake cewa fa kana yastaqbilu aynal Kaaba lamma kana fi Makka amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin garin Makka yana fuskantar ita Kaaba da kanta kenan a cikin Makka kake inda Kaaba inda Kaaba zaka fuskanta da kanta haka yake a lokacin da yake ga cikin garin yake cikin garin Makka sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama to kuma kana cikin garin kana cikin masallacin kaga shi kuma ta kowane kote zaka iya wasu suna kallon gusum wasu suna kallon arewa wasu suna kallon yamma wasu suna kallon gabas ya danganta da inda ka tsaya da dakin kenan misali dakin ne anan in anan kai ka tsaya kenan nan za ka kalla wanda ya tsaya anan shine zai kalla wanda ya tsaya anan shine zai kalla kenan aynul Kaaba ita Kaaba a karan kanta zai kalla wanda kenan yake inda Kaaba take wanda kuma bai ga can yake ba jiha ce zai kalla bangaren a muna yamma da Makka muna yamma da Kaaba kenan in muka tashi sallah gabas za mu kalla wasu kuma ga su kuma a gabas da Makka suke an saka tashi sallah su kallo yamma wanda suke bangare kaza su kaza suke bangare kaza su bangare kaza to shine malaika ta wal ulama rahimahumullah yaquluna al muslimu yajibu alayhi an yastaqbila ayna al Kaaba idha kana yara malamai gaba ɗaya sun yi magana akan cewa za ka fuskanci Kaaba da kanta idan ya zamanto kana cikin wajen amma ba wajen ba kake ba kawai kotun za ka kalla misali ga Kaaba nan amma anguwarku a cikin garin Makka gusum kuke da Kaaba kenan ku tashi sallah na ku kalla arewa ba sai ku kalli ita Kaaba ba kun seto ta kawai arewa za ku kalla wanda suke anguwarsu wannan kotun ne su kuma za su kalla wanda su kuma suke nan za su kalla amma in kana wajen to ita Kaaba za ka fuskanta ai shi yasa aka zo kewaye ta ake haka kenan ita Kaaba za ka kalla aynul Kaaba to shine malaka ta malamai sun hakaito kenan ijma'i akan wannan magana li qawlihi sallallahu alaihi wasallam game da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji akan haka amma idan ya zamanto ba ka ganin Kaaba kenan kawai bangaren za ka fuskanto manzo Allah yake cewa bainal mashriq wal maghribi Kaaba ibnu abdul bar wani fitaccen malami daga cikin malamai na malikiya a cikin littafin shi at-tamhid tun daga safaha ta 17 har safaha ta 54 yake cewa wa ajma'a al-ulama malaman duniya gaba ɗaya sun yi ijma'i annal qiblata allati amara Allahu nabiyahu wa ibadahu bitawajjuhi nahwaha fi salatihim hiya al-Kaaba al-Baitul Haram inda Allah ya umurci masu imani ya umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta in zai sallah ita ce Kaaba duk inda ka fuskanta idan ya zamanto ba Kaaba ka fuskanta ba to sallarka mardudatun sallah ce badatta kenan istiqbalul Kaaba fuskantar ita Kaaba a karan kanta lalle wajibi ne akan mutum idan zai sallah malaike cewa wa annahu in taraka istiqbalaha wa huwa mu'ayyanun laha aw alimun bi jihatiha fala salata lahu amma mutum ne yazo yin sallah ya san misali yanzu anan ina kamata mu kalla gabas kawai sai ka tashi yin sallah sai ka kalli yamma kuma ka san ga inda ake kallo to sallarka bata wadatar maka ba sallarka bata wadatar maka ba da haka sai ka sake wannan sallah haka kuma malaike cewa kenan idan kai wannan sallah babu zancanta wa alaihi i'adatu kullu ma salla kuma alna akan ka sake abin da ka sallata malai ce wa ajma'u ala annahu man salla ila ghairi alqibla min ghairi ijtihadin hamalahu ala zalika anna salatahu ghairu mujzi'a lahu mujzi'a anhu haka ko mutumin da ga inda zaka fuskanta kai sallah kawai sai kake fuskantar shi ka kalli wani wuri na daban to sallar ka bata yi ba amma idan ya zamanto misali bako ne kai ka zo anguwa ko kuma inda aka sabke kaza kai sallah ga inda gabas take kawai sai ka kalli yamma kai sallah bayan ka kare sallah ka gaba kaf assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai wani shigo yace maka aka maka lafu aidan ne gabas to malamai suka yi bayani cewa wannan sallar taka ta riga ta wadatar sallar ta riga ta wadatar yanzu in zakai sallah ta gaba sai ka kalli gabas amma wannan da ta kare magana ta riga ta kare to amma ko misali ina cikin sallah ina kallon yamma ban sani ba sai wani shigo yace ai nan ne gabas kawai juyawa zan sai in kalli gabas sai in ci gaba babu kauli babu bani ka san farkon al'amari baitul maqdis ake kallo to a daren da ubangiji subhanahu wataala ya sakar da qadara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram ka kalli ka'aba manzalla ya kalla lokacin akwai wata anguwa ko kuma a ce wani dan wata riga a bangaren bayan garin Madina su kuma suna can suna sallah sai manzalla ya aika musu dan aike aje a ce musu a daren jiya an saftar da aya Allah ya fuskantar da musulmi su kalli Ka'aba maimakon su kalli Baitul Maqdis wannan mutum wanda yaje a saman dokin shi yake shedanta musu cewa ga aya da aka saftar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fastadara al-imamu wastadara al-ma'mumu ma'ahu sai imamu sai ya juya sai ya kalli Ka'aba kuma su ma'mumu suka juya suka kalli Ka'aba kenan Ka'aba wajibi ne mutum in zai sallah kine fuskanci al-qibla kenan inda take kenan ba kuma dole sai ka seto ta ba malaka cewa a cikin matan littafin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan qama ila salati idan ya tashi yin sallah manzon sallallahu alaihi wasallama istaqbala al-ka'aba yana fuskantar ka'aba fil fard wal nafli a cikin sallah ta farilla da sallah ta nafila kenan ya tashi sallah farilla ko nafila yana fuskantar al-qibla wa amara sallallahu alaihi wasallama bidalika lil musii salatahu manzalla ya umurci mutumin nan da yake muna na sallar shi wannan sunan wanda daga cikin sahabban manzalla sallallahu alaihi wasallam ne malaman hadisi suka mishi suna musii salata mutumin da ya muna na sallar shi daga an ce mutumin da ya muna na sallar shi su san waye to anan malaka cewa shi wannan mutumin da aka mishi ake hodi mishi wannan suna wanda ya muna na sallar shi yace huwa rajulun minas sahabati wani mutum ne daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dakala ila almasjid ya shigo masallaci war rasul sallallahu alaihi wasallama jalisu ma'a ashabihi fa salla rak'atayn manzalla kuma yana cikin masallaci yana zaune da shi da sahabbai sai wannan mutumin yayin raka'a guda biyu sallar nafila ko tahiyatul masjid ma ahsana salat amma sallar da yayi bai kyautata ta ba bi ma'ana bai yi ta ba irin yanda manzalla sallallahu alaihi wasallam yake yi to wasu daga cikin malamai suke cewa shi wannan mutumin da ake kira da wannan suna shine Khallad ibn Rafi Khallad ibn Rafi kamar yanda da yawa daga cikin malamai sun kawo haka kamar misali al-isti'abu na littahi daga cikin littafai na tarajum haka kuma akwai littafin usbul ghaba da sauran wasu littafai wanda aka kawo daban-daban suke magana akan abin da ya shahi kenan sunan wannan sahabi to wannan bawan Allah ya yi sallah ya kammala sai ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah tabbata a gare ka ya bakin Allah manzon Allah yake ce mushi wa alaikumus salam faradda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam as-salama manzon Allah ya maida mushi sallama sai ya ce mushi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah saboda kai ba kai sallah ba yayi sallah ko bai ba yayi bai ma sallah take ba ta wadatar ba sallah ce ba sallah ba ka babba ma sallah ce ba a yi da ba saman tsarin karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi wannan hadisi na Khallad ibn Rafi dukkan mutum a yau idan ka tsaya ka kalli wannan hadisi ka tsaya tsaye ka kalle shi in zaka ma kanka adalci ka san cewa kai wajibi ne tilas a kanka ka tashi ka je makaranta a karantar da kai abin da shi sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa Khallad ibn Rafi ya gani a saman idan shi manzon Allah yana sallah ya zo ya maida yayin sallah manzon Allah ya ce mishi ba kai sallah ba kuma kai sallah to ina ga mu ba garin manzon Allah bakai nani ba ta yaya za mu iya gane yaya manzon Allah ya sallah ta hanyar karatu kuma he muka ki yin karatu he muka zauna sai muka zama abun kawai ya zama gado an da tashi daga yanda ake yi kawai ni ma in ci gaba in saba haka nan ya ake yi me ake cewa ba ruwa ne alasla min babi aula ya zama to sallar mu bata karbu ba sama da sallar Khalid ibn Rafi shi ya gani kuma ya ji wasu maganganun manzon Allah akan sallah kuma ya ga manzon Allah yana sallah a sama idan shi amma ya zo yayi an ce mushi koma sake sallah saboda bai sallah ba to ina ga kai ko kuma ni ko ko mukin nan mu bai kai cancanta mu karanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sanya ya manzon Allah ya sallah dan mu ga cewa sallar mu ta zama tuma tsira a wajen Allah subhanahu wataala to wannan mutumin ya koma ya je ya sake sallah ya sake komawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya amsa sallama kuma ya ce mushi koma ka je kai sallah ya sake koma ya kyautata ta ya ƙara inganta ta ya sake koma manzon Allah ya ce mushi koma ka je kai sallah sai yake cewa shi wannan sahabi yake cewa wallazi ba'athaka bil haqq na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya bai iya sallah wata sallah ba saboda wannan sallar da nayi allimni ya ma ake Allah ka koya mini sallah to a lokacin manzon Allah ya mushi bayanin sallah tun daga kabbar al-haram har zuwa sallama wannan sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu a yau kawai zamu bai kafa mu zauna mu karanta komai ba a bangaren da ya shafi sallah sai ruhu da hayaniya da nuna cewa an jima ana yi ko kuma haka muka gada da wasu maganganu makamantan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa shi wannan mutumin da ya muna sallar shi yace mushi da yace manzon Allah ko ya muna sallar ban iya sallah ba sai manzon Allah ya ce mushi to rike idza kumta ila salat idan ka tashi zuwa yin sallah fa asbighul wudu'a ka cika alwallaka ka cika alwallai zaman to alwallaka tana saman tsarin alwallai irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a wannan bangaren ma akwai kusafure da dama dida ce wasu abubuwan busa hana alwallah ta zama to ingantatta saboda sunnoni ne ko mustahabbai ne to amma dai akwai ragowar lada a cikin alwallah saboda aikin ka kullum yana ƙara kama da aikin manzon Allah ladan ka yana ne ladan ka yana karuwa wanda kuma baya tabbata dole sai kai karatu ina ga kasancewar lokaci ya tayi anan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan dai muna cikin magana da abin da ya shafi fuskantar alqibla lokacin da mutum ya zo sallah kuma za mu zo mu ga ya ake fuskantar alqibla saboda so da yawa muna samun matsala sai ka fuskanci alqibla kai in ka kalli gabas check amma kuma kafafuwanka kafarka daya tana kallon arewa maso maso gabas ɗaya kuma tana kallon gusun maso maso gabas da sauran wasu abubuwa makamantan wannan shi kuma ka ce mutum ya fuskanta kai da tsayawa za ka yi ka fuskance ta kuma wani irin faɗin kafa ya kamata ka ɗauka matsewa za ka yi buɗewa za ka yi da yawa wani irin mai zuri ya kamata ka ɗauka insha Allah ta'ala kenan wanda duka zai zo a cikin istiqbalul ka'aba abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari Allah ya shirya da mutafarkin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum